so tired, I just gave up.
I'm so tired,
I'm so good, good, just gave up.
I'm so tired,
me made my key, he's on my aboki. I'm so albarka chinga Rasulullah, mazaki ta. Kitatei ila huzai kari. Kitatei koda sina zaji. Kitatei koda sina kishiki. Kitatei koda sina kushiki. Mama sauta uta Apsakita mkudi Meja utarigida Kaja utarigudi Apsakita mkudi Apsakita mkudi Nyeseme larapana ya zamo kitina mai haske kamar watan salla Allah nan rasul manzan ka kare Hafsa mai kaunar ka maman palisha ce galisha maman palisha baiwar Allah an ka kamar da dan wani naki ke ce kike dai ba shakka me marayu da dada da Gama yizu chia tabayang hala Mirabang abende ya zamonata Hafsa MK Hafsa MK